الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna da ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asabar, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 14 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 10 ga watan 9 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama maqama ta 26, wadda ake kiranta da suna Ar-Raqqa, ma'ana wake-wake, wanda kar mu manta bayani ya gabata sababin ambatanta da wannan suna, domin wata wasiƙa ce da ta kunsa, wanda ita wasiƙar wake-wake ce. Menene wake-waken? Duk wata kalima zaka samu harafinta na farko, in ma ya kasance mai dugo, na biyun ba shi da dugo, in ma harafi uku ta kunsa ko harafi hudu, to zaka samu na farko ya kasance mai dugo ko marar dugo. In na farko ya zamanto mai dugo, harafi na biyu zai zamanto ba shi da dugo, na uku ya zamanto yana da dugo, na hudun ya zamanto ba shi da dugo, in har ma wato ta kunshi harafi hudu. Wanda farkon ta dai kar mu manta ya gabata shine yace akhlaqu sayyidina tuhabbu wali aqwatihi yulabbu. Kamar yadda muka yi bayani, idan ka dauki harafi na farko na akhlaqu, kaga hamza ce, ita ko ba ta da dugo. Na biyun kha'un ne, shi ko kaga harafi ne mu'jam. Idan ka dauki lam, ga kuma lamun alifun, sannan kuma ga kafun, sannan sinun ba shi da dugo, ya'un tana da dugo, dalun ba shi da dugo, nunun tana da dugo, alifun ba shi da dugo, ta'un tana da dugo, ha'un ba shi da dugo, ba'un tana da dugo. To haka ya tafi da ita wato har zuwa ƙarshenta. Ƙarshenta shine inda yake cewa fa in manna, yake cewa fa in manna sayyiduna, fa in manna sayyiduna bi kaffihi, bi hibati kaffihi, in har wato shugabanmu yayi baiwa game da kame wannan mutumin mai rikici, wanda ya ki saurara mun game da bashin da yake bi na balantana ya yafe mu. Yace to in har shugabanmu yayi baiwa bi kaffihi, game da kame shi bi hibati kaffihi, da kyautukan tafin hannunsa, tawashshaha bi majidin, tabbas yayi ma kansa ado bi majidin da wani girma faka da ya fifita, wa ba'a kuma ya dawo bi ajri fakimin wa saqi, wato game da lada na kunce ni, wato daga dauri, daga wani dauri. Sai yace la khalat sajaya khuluqihi tarfidu, la khalat sajaya khulqihi tarfidu sha'ima barqihi, yace kar Allah ya sa wato dabi'u na halayensa suhinta game da taimaka ma mai kallon walƙiyarsa, sai yace bi manni rabbin azaliyin, wato da baiwa ta Ubangiji wanda yake bauri, hayyin abadiyin rayayye wanda yake tuttuk. Wannan shine kenan ƙarshenta. Kaga in ka ɗauki ƙarshenta ya unne, wanda kuma farkonta ga yacin alifun ne. Yau za mu tashi maƙama ta gaba. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, al-maqamatu as-sabi'atu wal-ishrun al-wabariyya. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan maƙama ce ta 27, wadda ake kiranta da suna wabariyya, ma'ana baƙauya. Al-wabariyya, baƙauya, domin an ciro ta ne, an ciro wannan suna ne daga cikin wata gaba a cikinta da yake cewa ahalul wabar, su ne ƙauyawa, wanda asali sun samu wannan suna ne daga alwabar. Alwabar suna ne na raƙumma, wanda galibin dukiyar mutanen ƙauye, wato dabobi ne, musamman raƙumma. Haka al-Harith ibn Hammam, al-Harith ibn Hammam ya hakaitu, annahu qala, shi yake faɗa, miltu fi rayyiki zamani alladhi ghabara ila mujawazati ahli al-wabari, yace na karkata fi rayyiki zamani a farkon zamani na, alladhi ghabara, wanda ya riga ya wuce, ila mujawarati ahli al-wabari, zuwa maƙautaka da 'yan ƙauye. Lafazin rayyik, kana da fuska biyu, in ma ka ce rayyik ko kuma ka ce rayqun, an gane ko? Shi ne ya ce miltu, na karkata fi rayyiki zamani, a farkon zamani na, alladhi ghabara, wanda ya riga ya wuce, ila mujawarati ahli al-wabari, zuwa maƙwabtaka da 'yan ƙauye. Idan aka ce ahalul wabari su ne ƙauyawa, ahalul madari su ne 'yan kunne, wanda kar mu manta mun yi bayani suna ne na raƙumi. Shi kanshi raƙumi, a sababin da aka ambace shi da wannan suna, saboda izgar da take jikinsa. Asalin kalima ta wabar shi ne izga. Ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami, ko kuma da shine dai wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athafan wa mata'an ilahin. Awbar jam'i ne na wabar. Yace li akhudha ikhdha nufusihim al-abiyya, yace dan na yi ruko, wato da dabi'arsu al-abiyya, wato takin kaskanci. In dai ba ƙauye ne na asali, to baya cikin kayan kunya, kayan kaskanci, domin ya tashi akan fitra. Shi galibi mumini ba a san da, wato ba a san da shi game da kaskanta kai. Duk wani abu in dai na kaskanci ne, na aibi, na tawaya, na komawa da baya, to zaka samu yana nisantar shi. Shine yace li akhuza, dan nayi ruko ikhza nufusihim, wato game da dabi'arsu al-abiyya, wadda take takin kaskanci. Wa alsinatihim al-arabiyya, wato kuma dan nayi ruko da yaransu, wanda yake ma'abucin fasaha. ba irin yare ne ɗan birni wanda wake da shinkawa ne curocin gamacin wanda kuma duk wani yare tarjama ne. Idan ka ɗauki asalin yare in kana so ka same shi a tacicce yadda yake to sai ka fita ƙauye. Hatta da wannan Hausa da muke, Hausa ɗan birni duka tarjama ce da kuma game-game, abubuwa da yawa ba a san su ba, asalin ba Hausa ba ce ba, wata kalima ce kawai ko kuma ka samu tarjama ne. Shine yace wa alsinatihimu al-arabiyya, wato da yaran su wanda yake wato ma'abucin fasaha. Fashammartu tashmira man la ya'alu juhudan waja'altu adribu fil ardi ghawran wa najdan. Yace fashammartu sai na zage damtsi, tashmira irin zage damtsan man la ya'alu juhudan, mutumin da baya taƙaitawa ga ƙoƙari. Lafazin ya'alu gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'alunakum khabalan waddu ma anittum. Juhud kuma gaya can wal ladhina la yajiduna illa juhudakum. Shine yace fashammartu sai na zage damtse, tashmira irin zage damtsan man la ya'alu juhudan, mutumin da baya taƙaitawa ga ƙoƙari. Waja'altu sai na haɗu adribu fil ardi, ina tafiya a ban ƙasa, ghauran ina mai shiga kurami, wa najdan wato da tudu. Waja'altu na haɗu adribu fil ardi, ina tafiya a ban ƙasa. Idan aka ce ad-darb shine tafiya a ban ƙasa, ga yacin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Kuma ga yacin wa idza barawtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Yaka koma suratul muzammil wa akharuna yadribuna fil ardi. Shine yace waja'altu nahadu adribu fil ardi, ina tafiya a ban ƙasa, ghauran ina mai shiga kurami, wa najdan wato da tudu. Ila aniktanaitu hajmatan min ar-ragiyati wa sallatan min as-sagiya, har aka kai lokacin da nayi katihun garke min ar-ragiyati na raƙumma, wa sallatan wato da garke min as-sagiyati wato na tumakai. Lafazin iktanaitu min al-kinya ne, idan aka ce kinya ko al-kitina wato shine katihu, mutum ya tanadi wata dukiya wadda ba ta saye ba ta sayarwa ba ce, ya dakace ta ne in har wata bukata ta taso a saida a biya. Shine yace ila aniktanaitu, har aka kai lokacin da nayi katihun hajmatan garke min ar-ragiyati na raƙumma, wa sallatan wato da garke min as-sagiyati wato na tumakai. Idan aka ce salla shine wato garke na tumakai, kamar yadda wani mawaki yake faɗa yake cewa turawwi'u nal janaizu muqbilatin wa nalhu hina tadhhabu mudbiratin karawati sallatin li mugharidhi ibn falamma ghaba adat ratiati. Ash-shahid chai karawati sallatin li mugharidhi ibn, sai an gane ko shine yace turawwi'u nal janaizu muqbilatin, yace gawa tana razanar da mu ta firgitar da mu lokacin da take gabatowa. Yace wannan huhina ta zahabu mudibirati, sai mu shagala mu kau da kai mu manta lokacin da ta tafi tana mai juya baya. Idan motar gawa ko kuma idan ka za a wuce da jana'iza za ka ga mutane a firgice, amma da zaran ta wuce shikenan kuma an shagala. Shine yace karawati sallatin, yadda ka san razana ta garken tumakai saboda kawo farmaki na kirkeci falamma gaba idan ya fake adatar rati'atin sai ta koma ta ci gaba da kiwonta sun mamanta da harin da aka kawo musu shine sai ya ce thumma awaitu ila arabin ardafi aqyalin wa abna'i aqwali yace sannan sai na taru jiki ila arabin izuwa wasu tatattun larabawa ardafi aqyalin waɗanda suke fadawan sarakuna idan aka ce arab wato larabawa waɗanda suke ɗan binni idan aka ce arab laraba ko kuma ka ce kauyawa sawa'an balarabe ko ba balarabe bane idan aka ce arab sune mazauna kauye shine yace ila arabin izuwa wasu tatattun larabawa ardafi aqyali wato fadawan sarakuna idan aka ce arridafa sune wato fadawa wanda in sarki ya wuce gaba su suna baya an gane ku kamar yadda shi kuma lafazin aqyal jam'i ne na qail idan aka ce qail shine wato dagaci dan karamin sarki kenan shine yace thumma awaitu sannan sai na taro jiki ila arabin izuwa wasu tatattun larabawa ardafi aqyal waɗanda suke fadawan sarakuna wa abna'i aqwali wato ma'abuta iya fada ko kuma kace ma'abuta iya zance kamar yadda suke fada fulanun ibnu aqwalin ma'ana mutun ne mai zance ma'abucin fasaha fa audanuni amna ajnabi wa fallu anni hadda kulli nabi wa fallu anni hadda kulli nabi yace fa audanuni sai suka zaunar da ni amna ajnabin mafi kiyayewar sasanni lafazin audanuni min alwadanni alwadan mazauni kenan fa audanuni sai suka zaunar da ni amna ajnabin mafi kiyayewar sasanni wa fallu anni hadda kulli nabi suka da kusar mun da kaifin dukkan wata hira lafazin fallu kar mu manta ya maimaitu a baya minal hulul ne idan aka ce hulul shine goggohiya dakushewar takobi kamar yadda as-samau al-ibn adiya yake fada wa asyafuna fi kulli sharqin wa maghribi biha min qira'id dari'ina hululu kamar yadda kuma nabiga yake fada wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataibi shine yace wa fallu suka da kusar mun wa fallu anni suka da kusar mun hadda kulli nabi wato kaifi na dukkan wata hijira ma'ana duk wani abu da zai iya zame mun matsala to sun yi kokarin kare ni da magance mana shi magance mishi yace fa mata awwabani inda hum hammun wala qara as-safati yasahmun yace hammun wani bakin ciki da bacin rai da damuwa fa mata awwabani inda hum bai same ni ba lokacin da nake gunsu sahamun yace wata kibiya wala qara as-safatiya yace bata kwankwasa wato kundutsi na an gane ku ma'ana duk wani abu wanda yake ni ja da baya na koma na kaskanci na aibi wato bai same ni ba lokacin da nake tare da su ila ana adlaltu fi laylatin muniratil badri laqhatan gazirata darri har aka kai lokacin da na batar da wata taguwa ta mai yawan nono fi laylatin muniratil badri a cikin wani dare wanda yake mai hasken wata ila an adlaltu har aka kai lokacin da na batar da laqhatan wata taguwa ta gazirata darri mai yawan nono fi laylatin muniratil badri a cikin wani dare wanda yake mai hasken wata idan aka ce allaqaha ko ka ce alliqaha an gane ku duka kana da wannan fuska biyu lamun kin kai masa fataha ko kai masa kasra ita ce taguwa mai nono فلم أطيب نفسا بإلقاء قلبها وإلقاء حبلها على غاربها يجي بندادة زوجياتا بإلقاء قلبها غمد جيفر دنيمنتا وإلقاء حبلها على غاربها دجيف إجيرتا أكن توزنتا ما أنا بتارك شأننتا idan aka ce idan suka ce fulanun alqa hablahu ala garibihi ma'ana ya fita daga sha'anin abu an gane ku shine ai a can malamai suke bayani yana daga cikin kinaya ta saki kamar misali mutun ya fada ga matar shi ya ce jeki habluki ala garibiki habluki ala garibiki ma'ana igiyarki akan tuzanki ma'ana ai abin da kike so kenan ni na fita daga sha'aninki ba ni baki sai yace fata dafartu farasan mihdaran wa ataqaltu ladnan khattaran fata dafartu yace sai na fure bayan farasan wani doki mihdaran wato me yawan gudu me matukar gudu wa ataqaltu ladnan yace na matsi wani dogon mashi khabarin wanda yake mai yawan laudi ka san mashi idan ya zamanto goren shi tana da tsawo zaka ga yana laudi to wannan shine mashi wanda yake zababbe a gunsu shine yace fata da sartu farasan sai na fure bayan wani doki mihdaran wanda yake mai matukar gudu wa ataqaltu na matsi ladinan wani dogon mashi khabaran wanda yake mai yawan laudi wasaraitu laylati jama'a na tafi darena gaba dayansa ajubul baida'a wato ina sari kungurmin jishi da tafiya idan aka ce baida wato shine kungurmin jiji sahara inda ba ruwa ba itaci baya can hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda take fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yabzu jayshun lilka'aba fa idha kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim al-hadis shine yace ajubul baida'a ina sari kungurmin jiji da tafiya wa aftari kull shajira'a wa marda'a ina bibiyar dukkan wata ƙasa wanda take ma'abuciyar itace wa marda'a da wanda take susasshiya wa marda'a da wanda take susasshiya wanda babu itace idan aka ce ardun marda wanda babu itace a cikin ta wa aftari yace wa aqtari ina bibiyar kulla shajira'a dukkan wata ƙasa wadda take ma'abuciyar itace wa marda'a da wadda take susasshiya wadda babu itace a cikin ta ila an nashara subhu rayatihi har aka kai lokacin da asuba ta shanya wato tutocinta me yake nihi anan ma'ana hasken asuba ya bayyana wa hayya ala da'i ila salatihi ladani wato yayi kira wato izuwa sallah lafazin hayala ai qala hayya ala sala an gane ko kamar in suka ce hayala shine fadar hayya ala sala haylala fadar la ilaha illallah hamdala fadar alhamdulillah kamar ko yadda in suka ce hawqala fadar la hawla wala quwwata illa billah subhala fadar subhanallah an gane ko da sauransu idan suka ce dalbaka kuma fadar adalallahu baqa'aka shine yace wa hay ala da'i ila salatihi ladani yayi kira zuwa sallah fa nazalatu ammatinir rakuba li ada'il maktuba yace kai tsaye sai na sauko gabarin bayan wato abun hawana idan aka ce rakub bi ma'ana almarku ga yayin fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surati yasin wa dhallalna halahum fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun shine yace fa nazaltu sai na sauko ammatinir rakuba gabarin bayan wato abun hawa na li ada'il maktuba domin bayar da sallah ta farilla. Thumma hultu fi sahawatiha, bayan gama sallah yace sai na kure, wato bayan abun hawan nawa. Idan aka ce sahawa shine wato inda ake shimfida mashimfidi a bayan duki, shine ake kira sahawa. Ga yacin a cikin mu'allaka ta Imru'ul Qais da yake fada yake cewa yadiru gulamu lakhifu an sahawatihi wa yulwi bi athwa bil anifil musaqqali, yace yadiru gulamu lakhifu an sahawatihi, yace dubin garman duki ne wanda yaro mara nauyi ya tiro an sahawatihi, yace zaka ga ya tashi sama gabarin bayansa ya jefar da shi. Yace wayulu wi bi athwa bil anifil musaqqal, al anifi wanda yake wato bani wanda bai iya doki ba, al musaqqali wanda yake me nauyi yake baki ba, shi ko wayulu wi bi athwa bihi, yana ciccira masa rigarsa, shi ya matse ya ki hwadowa amma yana kewaya, shi ko dokin kawai zabura yake, sai dai rigar ta ciccire ta. To amma in ga yaro ne karami mara nauyi to jefar da shi yake. Shine yace ya diru lugulamu lakhifu an sahawatihi wa yulwi bi aswa bil anifil musaqqali, shine anan yace wato hultu si na kure fi sahawatiha, wato a bayanta, wa farartu yace si na ringa bincike an shahawatiha, wato game da sawunta ita wannan taguwa tawa da ta bacci, wasirtu na tafi, la ara atharan illa qafawtuhu, ban taba ganin wani sawu illa qafawtuhu face sai na bibiye shi. Wasirtu na tafi, la ara atharan, yace bazan taba ganin wani sawu illa qafawtuhu face sai na bibiye shi, naga ko na cin mata. Wala na shazan, yace ko wani tudu, illa alautuhu, yace face sai na haushi. Wala wadiyan, ko wani kurami, illa jaza'atuhu, face sai na sari shi da tafiya. Wala rakiban, ko wani mahayi, ban taba haduwa da shi, illa staqla'atuhu, sai na bincike shi labarin taguwata. Yace wa jiddi ma azalika yadhhabu hadaran wala yajidu wirduhu sadaran, yace kokari na tare da haka yadhhabu hadaran, yakan tafi a banza. An gane ko? Yadhhabu hadaran, yakan tafi a banza, wala yajidu wirduhu sadaran, wato mai zai ke warsa baya haduwa da sadaran, wanda yake ma'ana mai dawowa. Idan aka ce alwarid mai zuwa mashaya, as-sadir mai dawowa daga mashaya, ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas, walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihi imra'ataini tazudan qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusbira ar-ri'a. Kaga farko cewa walamma warada, nan kuma sai yace hatta yusdira ar-ri'a. Idan aka ce alwarid mai zuwa mashaya, as-sadir mai dawowa daga mashaya, shine anan yace wala yajidu wirduhu, wato mai zai kewa zuwa mashaya, yace baya haduwa da wato sadaran, wanda yake mai dawowa, ma'ana kinaya ce yake kwata-kwata, ma'ana ba ni ba labarinta. Ila an hanat sakkatu ummi umayyin, ila an hanat sakkatu umayyin wa lafhu hajirin yudhilu gailana ammayyin, yace har aka kai lokacin da sakkatu umayyin, wato garjin rana wanda yake mai makautar da wato idan mutum, an gane ko, wato wanda yake mai makautarwa, yace har aka kai lokacin da yayi yanzunta. Garjin rana in yayi garji, yakan sanya mutum dindimi ya zamanto baka ganin abin da ke gabanka, shi yasa suke kiran shi Umay. Shine yace ila anahanat sakatu Umayy, har aka kai lokacin da garjin rana mai makautarwa wato yayin zunta, walafu hajirin da kuna ta garjin rana yace yuzhilu, walafu hajirin yace shi ko garjin rana kuna ta garjin rana, yuzhilu gailana Ammay, yakan mantar da gailan Ammay game da wato masoyiyar shi ita ce Mayyu. Lafazin lafhu shine wato kuna ta wuta, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Lafazin hajir shi ma suna ne na garjin rana, shine yace walafhu hajir wato kuna ta garjin rana, yace yuzhilu gailana yace takan mantar da gailan Ammay wato gabarin masoyiyar shi ita ce Mai. Gailani shine zirumma, wanda a shikarsa ce wanda yana matukar kaunarta, wanda duk waƙe-waƙensa kawai ita ce yake yaba. To wai garjin rana, in yayi garjin rana shi kanshi mantar da shi yake game da ita. Yace wa kana yawman aqwala min dhillil qanati wa aharra min dam'il miqilati, yace yinin ko ya kasance yini ne a duwala mafi tsawo, min zillil qanati game da inuwar wato goran mashi, inuwar goran mashi ma ya fi ta tsawo. Wa aharra min dam'il miqilati, kuma yini ne wanda yake mafi kuna wato game da hawayen almiqilat, mace wadda take mai wabi. Mace mai wabi ita ce wadda in ta aihu ƴaƴan ba sa rayuwa, hawayenta suna kamanta shi cewa hawaye ne mai gumi. Shine yace wa aharra, wato shini ne wanda yake mafi gumi, min dam'il miqilati game da hawayen mace mai wabi. Fa aikantu, sai na sakankance na tabbatar da cewa anni, lalle ni, illam astakinna minal waqada, in har ban nemi wata mafaka na fake minal waqadat saboda garjin rana, wa astajimma wato na huta, birraqda game da bacci, adnafani lugubu wa aliqat biya shaubu, yace adnafani lugubu wato gajiya za ta sanya ni rashin lafiya, wa aliqat biya sha'ubu wato mutuwa ma za ta iya ratayuwa da ni. Shine yace fa aikantu, na sakankance na tabbatar, anni lalle ni, illam astakinna, in har ban nemi wata mafaka na fake, ma'ana na nemi wani daki. Lafazin astakin min alkinn ne, wanda kar mu manta ya gabata wato daki shine ake kira kinnun, ga yace kinnun wa kisun wa kanunun wa ka'su ila ba'dal kababi wa kaffun na'imun wa kisa, yace minal waqadati wato game da garjin rana, wa astajimma wato in har ban huta ba, bi raqadati game da bacci, ga yace wa tahasabuhum ayqadan wa hum ruqud, adnafani lugubu yace gajiya za ta sanya ni rashin lafiya. An gane ku? Idan aka ce dalif marar lafiya, ga ya can cikin alfiya, wa fi jawabi kaifa zaidun qul dalif al-lugub, ita ce gajiya. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub wa aliqat biya shaubu, yace mutuwa za ta ratayu da ni. Fa ujtu ila sarhatin kathifatil aghsani wariqatil afnani, fa ujtu, sai na karkato, na karkata, ila sarhatin, zuwa wata babbar itaciya, kathifatil aghsani mi yawan reshu, wariqatil afnani mi ganyen reshu. Lafazin aghsan jami'i ne na ghusl, kamar yadda lafazin afnan jami'i ne na fanan. Idan aka ce fanan reshi, sai dai shi lafazin fanan ana amfani da shi gefin reshi, amma in ka ce gusun reshen gaba ɗayansa. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, zawata afnan li ughawira tahataha ila almughayriban, yace danna sauka mai baccin rana ta hata hakar kashin wannan babbar itaciya ilal mugayriban zuwa faduwar rana. Labazin mugayriban wato tasgir ne na maghrib, an gane ko? Tasgir ne na maghrib amma ala ghairi qiyas, shine yace li ugawira danna sauka mai bacci na rana ta hata hakar kashinta ilal mugayriban wato zuwa faduwar rana. Labazin ugawir minat tagwir ne, at tagwir shine sauka domin yin baccin rana, kamar yadda in aka ce at ta'ris shine sauka domin yin bacci a ƙarshen dare, wanda shi bacci a ƙarshen dare ne ake kiran shi at tahwil, kamar yadda karmu manta ya gabata a cikin al-maqama ad-dimyaqiyya wa lam yabqa illa at-tahwil. Sai yace fa wallahi rantsuwa nake da ubangiji na mastar waha nafsi walastaraha farasi, yace raina bata huta ba, walastaraha farasi doki na ma bai huta ba, hatta nazartu ila sanihin fi hay'ati sa'ihin, yace sai na hango wani mai bujirowa fi hay'ati sa'ihin a cikin kama ta mai yawon bude ido. Lafazin sa'ih wato mai yawon bude ido minas siyaha ne, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafiri, yace hatta nazartu sai na hango ila sanihin wani mai bujirowa fi hay'ati sa'ihin a cikin kama ta mai yawon bude idanu, wa huwa yantaji unuji'ati yana mai nufatowa wajina, wa yashtaddu yana gaggawa ila buqati izuwa mazaunina, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wato suratul nahli, wannan ba suratul nahli ba suratul namli, ba suratul namli ba, cikin suratul qasas, falamma ataha nudiya min shadi ilwadi al-aymani fil buqati al-mubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin, shine yace wa yashtaddu yana gaggawa ila buqati izuwa mazaunina, jam'in buqa shine biqa, sai yace fakarihtun iyajahu ila ma'aji, sai na kyamaci karkatowarsa ila ma'aji izuwa gunda na karkata, fasta'adhtu billahi min sharri kulli mufaji, sai na nemi tsari da ubangiji na game da sharrin dukkan wani mai mamaya, thumma tarajjaitu an yatasadda munshidan aw yatabadda murshidan, yace sai na kaunaci yabi wannan mutum ya bujuro munshidan yana mai bada sanarwa shin ko akwai wani wanda yayi yadduwa, thumma tarajjaitu sannan sai nayi kauna na kaunaci an yatasadda shi wannan mutumin da ke bujurowa ya bujuro munshidan yana mai bada cigiyar cewa ko akwai wanda ya batar da wani abu, aw yatabadda murshidan ko kuma ya bayyana cewa mai shiryar da ni ne zuwa gunda zan samu taguwata. Lafazin yatasadda ga ya can amma man istagna fa anta lahu tasadda, sai yace falamma qataraba min sarhati, lokacin da ya kusanto babbar itaciyar da nake karkashinta, wakada yahillu bi sahati ya kusa ya sauko ya sauka bi sahati wato a falfajiyata, idan aka ce saha shine falfajiya, ga ya can fa iza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzari, shine yace wakada ya kusa yahillu ya sauka bi sahati a falfajiyata, yace alfaituhu shaykha nasrujiya, sai na samu ashe malamin mu ne na birnin Saruja, dattijan mu ne na birnin Saruja, ma'ana Abu Zaid, muttashihan bi jirabihi yana mirataye da burgaminsa, muttashihan yana mirata ya burgaminsa, wanda muttashihan min alwisha ne, mun yi bayani a baya alwisha wato damara ce kayan ado ne wanda yake biyowa kan kafada in yazo nan sai ayi damara na fata ne suke yi sannan ake sanya masa gwalagwale abin da yake nihi ma'ana ya rata yake nan burga mun sa haka shine yace muttashihan yana mi rata yada bijrabihi burga mun sa wa mubaqinan uhubata tajwabihi yana mi matsada wato tattalin tajwabihi wato sare daji da tafiya ma'ana ya matse a hammatarsa wa mubaqinan yana mi matsada uhubata tajwabihi wato tattali na sare dazuka da tafiya shine ma'ana na bulaguro fa anasani iz warada wa ansani ma sharada sai ya mantar da ni lokacin da ya zo wannan fa anasani wato sai ya ɗebe min kewa iz warada lokacin da ya zo guna wa ansani sai ya mantar da ni ma sharada abin da ya zautu na wannan taguwa tawa ثم استوضحته من أين أثره وكيف أجره وبجره سننسي ننمي بينا من شوى من أين أثره معنا ساونس دق إنايك معنا دق إناي فتو وكيف أجره وبجره يايا بويي لمرنسيك دوانديك بينني يايا لمرنس وانديك بويي دوانديك مبيني يايا هالنسيك idan aka ce ujar boyayyen lamari bujar shine wanda yake bayyananne wa kaifa ujaruhu wa bujaruhu yaya halin sa yake wanda yake boyayye da wanda yake bayyane fa an shada badihan sai ya sakuwa ka kai tsaye ba tare da tunani ba kar mu manta badiha shine barakuwa kai tsaye mutun ya zo da abu ba tare da wato wani tunani kamar yadda a cikin muqaddima yake cewa wa badihatin muqawiati wa lam yaqul ihan bi ce da ni kyale idan suka ce ihan ma'ana kame amma in suka ce ihin ma'ana da damun bayani ihin kare bayani ihan wato kyale kulli mustaqilin dakhilata amri laka indi karamatan wa azaza ana ma baina jawbi ardin fa ardin wasuran fi mafazatin fa mafaza zadiya saydu wal matiyatu na'ali wa jahazil jirabu wal ukaza fa idha ma habadtu misran fa baiti ghurfatu lakhani wan nadimu juzaza ليس لي ما أساء إن فات أو أه زن إنها ولا الزمان ابتزازا غير أني أبيت خلوا من لهم مي ونفسي أن الأسى منحازا أرقد الليل ملء جفني وقلبي بارد من حرارة وهزازا لا أبالي من أي كأس تفوق ولا ما حلاوة من مزازا لا ولا أستجيز أن أجعل الذل لمجازا إلى تسني إجازا لا ولا أستجيز أن أجعل الذل لمجازا إلى تسني إجازا وإذا مطلب كساه لتلعى رف بعدا لمن يروم نجازا ومتى اهتز للدناءة نكسون أفا طبيعي إباءه واهتزازا فالمنايا ولا الدنايا وخير من ركوب الخنا ركوب الجنازة يجي كل كفتا لمستئلئين جميني من سن دخيلة أمري ويي اللمرينا لك إندي كرامة وأزازا yace kana da daraja da matsayi a gona laka indi karamatun wa azaza wato kana da daraja da daukaka wato a gona yace ana yace ni kam ma baina jawbi ardin fa ardin, ina tsakanin sari wata ƙasa da tafiya sannan wata, wasuran wato da tafiyar dare, fi mafazatin a cikin kungurmin jeji, fa mafaza sannan wani dajin na daba. Idan aka ce mafaza kungurmin jeji, wannan fa'al ne nasu na Larabawa, dajin da ake jin tsoron hallaka in an bi shi, to shine suke kiran shi da mafaza. Allah ya sa ya zamanto marabauta kenan, minal fawz ne. Ga ya can fadar Allah subhanahu wata'ala, wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Ga ya can kuma inna lil muttaqina mafaza, shine yace wasuran da tafiyar dare, fi mafazatin a cikin ungurmin jeji, fa mafaza sannan wani jejin na daba. Zadiya saibu yace farauta ita ce guzurina, wani maqiyatu na Ali takalma na wato sune ragumina, wa jahazi aljirab wal ukaza, tarkacina yace aljirab shine wannan burgami da kake gani, wal ukaza yace da kwagiri. Idan aka ce ukaz shine kwagiri, ma'ana sanda wadda take da tsinin mashi, wadda aka saba ta tsinin mashi ake cika, ita ce ukaz. Shine yace wa jahazi tarkacina aljirabu, wato shine burgami, wal ukaza wato da kwagiri. Fa idza ma habatu misra, in har na sauka wani birni daga cikin birane, an gane ko? Da yace ga yace me yace, ihbidu misran fa inna lakum ma sa'altum. Fa idza ma habatu misran, in na sauka wani birni, yace fa baiti gurfatul khali, gidan baki shi ne daki na, wan nadimu abokin hira ta kwa, yace aljuz, yace ce juzaza, sune ɗan takaddu wanda nake ta'aliqin wasu fa'idodi a cikin su. Wan nadimu abokin hira ta juzaza, guntayen takaddu wanda nake allaka wato wasu fa'idodi a cikin su, wanda dama wannan shine fiyayyen abokin zama, kamar yadda Abu Tayyib al-Mutanabbi yake cewa a'azzu makanin fid duna sarju sabihin wa khairu jalisin fi zamani kitabu. Yace a'azzu makani fid duna sarju sabihin, mafi daukakar matsayi a wannan duniya yace sarju sabihin, wato shine sirdin sabihin, doki wanda yake mai lunkaya. Idan aka ce ma doki sabihi, wanda yake meka kafafuwansa gaba a wajen gudu, yace wa khairu jalisin fi zamani kitabu, fiyayyen abokin zama yace a kowane zamani yace shine littafi. Sai yace laisa lima usahu in fata, banni da wani abin da zan yi bakin ciki na ɓata rai in fata idan ya kuci, au a hazanu ko kuma da zan nuna wata damuwa ta, in hawala zamanu kizaza, in har zamani yayi nihin kwacewa, babu wani abu da zan nuna damuwa ta in har zamani yayi nihin kwacewa. Laisa lima usahu in fata, bani da wani abin da zan bakanta rai na samu damuwa in fata in ya kuci, au a hazanu ko kuma da zan yi bakin ciki na damu, in hawala zamanu tizaza, in har zamani yayi nihin kwace shi. Yace gaira anni sai dai ni abitu khilwan min alhammi, kasan da cewa na kan kwana ina wohintacce game da duk wani bacin rai. Wa nafsi yace raina munahaza, ta koma gefi ta yi nisa anil asa, ga barin bakin ciki da damuwa. An gane ko? Ga ya can fa kaifa asa ala qaumin kafiri, wa nafsi yace raina munhaza, me komawa gefi ce ta nisanta anil asa, wato ga barin bakin ciki da damuwa. Arqudul layla mil ajabni, yace ina bacci tsawon dare na, mil ajabni cike da idanuna. Yace wa kalbi baridun, yace zuciyata sansanya ce, min hararati, game da kona ta bakin ciki, wa hazaza, ko wani hauhawar jini, bani da tansiyon, bani da bacin rai.
yadda ka san yaro wanda yake matashi haka zuciya ta take, wanda bai san ba ma inda aka sa gaba, ba shi da wata damuwa ma'ana. Yace la ubali bana kula min ayyuka asin tafawwaqtu, bana kula game da wace gidauniya ce tafawwaqtu, wato nake sha, wala ma halawatu min mazaza, yace ban kula ba menene abu wanda yake mai zaki game da wanda yake mai yami, duk abin da na samu ne kawai sha nake. Lafazin tafawwaqtu min alfuwaq ne, ko kace fawaq shine kungi, an gane ko, kungi shine ma'ana dan lokaci wanda yake tsakanin tatsa ta farko da ta biyu, kamar yadda Allah yake faɗa wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq, kace fawaq ko kace fuwaq ko kace fika, kamar yadda yake faɗa wa adha yasuhul ma'a min kulli fikatin yakubbu alal azqani law hal kana habali, shine yace wa abha yasuhul ma'a min kulli faikatin faika bi fathil fa, shine anan yace wato la ubali yace ban kula ba min ayyuka asin game da wace gidauni yace tafawwaqtu, wato nake sha, wala ma halawatin ban kula ba da menene mai zaki min mazaza game da wanda yake mai yami, yace la wala astajizu an aj'ala dhulla, yace sanidini hubana halatta mai da kaskanci majazan ya zame mun hanya, ila tasanni ijaza izuwa saukakar tukuici, ma'ana duk wani abu in dai sai na kaskanta kai zan samu, yace to ni kuma bana yarda da wannan. La wala astajizu yace ni bana halatta ma kaina an aj'ala dhulla, da zan mai da kaskanci majazan shine hanya, ila tasanni ijaza izuwa wato saukakar kyauta, ko kuma kace tukuici, domin haka ce ijaza daman shine wato tukuici, min aljaiza ne, an gane ko kace jaiza ko kace ijaza. Yace wa idha ma talabu, yace idan gun nema kasahullatal ari ya tufatu da tufafi na Allah wadai da aibi, yace fa gudan yace Allah wadai liman yarumu najaza, ga wanda yake neman zartuwarsa, duggun nema in dai ya aibanta to ba ni bashi. Wa idza madlabu, idan gun nema kasahullatal ari ya tufatu da tufa ta aibi da Allah wadai, yace fa gudan Allah wadai liman yarumu najaza, ga duk wanda yake neman wato zartuwarsa, gaya can fagu udan li'adin qaumi hud, sai yace wa matahtazza liddana'ati Nixon, yace a duk lokacin da Nixon wato lalatacce ihtazza wato yayi gilgiza, liddana'ati saboda kaskanci, yace afa dabi'i diba'ahu, yace dabi'a ta sai ta kyamaci dabi'ar sa, wahati zazahu wato da gilgizar da yayi, ihtizaz shine wato gilgiza, ga ya can fa idza anzalna alaiha alma'a hatazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij, ga ya can kuma ta hatazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib, kuma wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla, shine yace wa mata hatazza liddana'ati Nixon, a duk lokacin da Nixon malalaci ihtazza yayi gilgiza, liddana'ati wato domin kaskanci, afa dabi'i diba'ahu yace dabi'a ta sai ta kyamaci dabi'a sawati zazahu da gilgizar da yayi, yace falmanaya yace mutuwa ita nafi so walad danaya ba kaskanci ba, da a ce na fada cikin wani abu na kaskanci gara a ce mutuwa ta dauki rayuwata, manaya jami'i ne na maniya, danaya ko jami'i ne na daniya, falmanaya yace mutuwa ita tafi mana alkhairi walad danaya yace ba kaskanci ba, yace rukubul wa rukubul jinaza, an gane ko, hawan gadan gawa ko kace makara, wa rukubul jinaza hawan makara yace khairu shi yafi mun alkhairi min rukubil khana, game da hawan bayan alfasha, aljinaza idan kama wato wannan idan kace aljinaza jimun in kai masa kasra shine gadangawa makara kenan in kuma kace janaza kama jimun in fataha shine mamaci to duk da cewa wasu malamai suna cewa ba a ce ma makara jinaza sai in akwai mamaci a kanta in ba mamaci na ashi ake kiranta shine yace wa khairum min rukubil khana rukubul jinaza hawan makara yace shi yafi mun alkhairi game da hawan wato bayan aiki wanda yake na alfasha thumma rafa'a ilayya tarfahu sannan sai ya daga dibin sa zuwa gare ni wa qala sai yace dani li amrin ma jada qasirun anfahu yace baban zaba qasiru wato ya yanke hancin sa qasir wato entaccen bawa ne na jazimatul abrash wanda akwai wata sarauniya da ake kiranta zabba ita ta kashe mai gidansa to sai yake famar shan fansa me za a yi sai ya yanke hancin sa yasa takobi ya yanke hancin shi sai ya tafi gunta ya nuna mata cewa dan yar uwar jazima shine ya masa wannan ta'addanci ya yanke masa hanci wai kawai dande wai ya nuna shi ya nuna cewa zabba ta gama da mai gidan shi shine wai ya wannan a lokacin nan sai ta yarda da shi ta amince masa ta sanya shi a cikin makusantanta in har ma za a yi wata tafiya da shi ake har ma wani lokaci ta aika shi ya je ya dawo wata rana kawai za a fita sai ya samu jarumai sai ya sanya su a cikin sandukai sai aka labta sai da suka je daga inda sai shi sai ita kawai waɗannan sadaukai da suke cikin wannan suka fito kawai suka gama da ita ya shafan sa dan ya shafan sa ne ho yanke hancin shi shine suke buga misali da shi suke karin magana li amrin ma jada qasirun anfahu baban zaba qasire yanke hancin sa kenan akwai abin da yake nufi yace fa akabartuhu khabara naqati sariha yace sai na bashi labarin taguwa ta wadda ta kubce tunda safi wa ma anaituhu an gane ko idan aka ce asariha abin da yi fita da safi kenan kamar yadda ake kore dabobi zuwa makiyaya da safi ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala kun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun shine yace fa akbartuhu sai na bashi labari khabara naqati labarin taguwa ta asariha wadda ta kubce tunda safi wa ma anaituhu da abin da nayi gogeggeniya da shi fi yaumi a cikin yini na wal bariha da daren jiya in aka ce bariha daren jiya kenan abin da yawa kana a daren jiya shine ake cewa bariha faqala sai yace dani da ililtifata ila ma fata yace dena waiwaye zuwa abin da ya wuce waddi ma ha ila ma faha dena kwadai zuwa abin da wato ya hallaka wala ta'asa ala ma zahaba karka bata rai ka nuna damuwa ala ma zahaba akan abin da ya wuce walau annahu wadin min zahabin yace kai koda dawa ne na zinare wala tastamil mammala arrihika karka nemi karkato da wanda ya karkata wato gabarin hanyarka wa adrama nara tabarihika wato ya hura wutar wato bakanta maka zuciya walau kana ibn guhika yace koda dan tsatsanka ne danka ne na tsatso aw shaqiqa ruhika ko kuma dan uwanka ne shaqiqi uwa daya uba daya duk mutumin da ya karkata gabarin hanyarka to karka nemi karkato shi alish wa adrama nara tabarihika mutumin da ya hura wuta ta bakanta maka zuciya walau kana ibn guhika ko da dan tsatsanka ne aw shaqiqa ruhika ko kuma dan uwanka shaqiqi uwa daya uba daya thumma qala sannan sai yace dani hallaka fi antukila shin ko zaka yi baccin rana ka huta hal laka fi an tukila, shin wai ko kana so kai baccin rana ka huta, min alqailula ne ga yacin ashabul jannati yawma idhin khairu mustaqarran wa ahsanu maqila. Idan aka ce maqil gumbaccin rana, wata tahamali qala wal qila, wato ka nisanci cici kuci, fa innal abdana, domin fa jikunkunan jama'a an ba'u ta'abin, wato ramammu ne na gajiya, wala hajirata zatu lahabi, wato garjin rana kuma abucin kuna ne, walan yasqula al-kha'ira, ba abinda ke goge tunanin bawa, wayu nashid al-fatira, ya sanya kuzari ga wanda yake mai rauni, ka ka'ilatil hawajiri, kamar baccin rana. Wadi shawara ce ake bashi, yace wa khususan fi shaharai najirin, musamman a cikin watannin zafi, shine watan shida da watan bakwai, watan kenan juin da juillet, an gane ko, yuni da yuli, sune watanni wanda suke na zafi. Yace wa khususan, yace balantana ma fi shaharai najirin, a cikin watannin zafi, watan shida da watan bakwai, wato na bature. Fa kuntu, sai nace da shi, zaka ilaika, lamarin a hannunka yake, wama uridu ana ashukka alaika, bana nufin na kuntata maka, in ka ce ayi bacci bacci za a yi, ni za a yi kai tsaye Abu Zaid faftar faftar rashin turba, wato sai ya shimfida akan kasa, wa faja'a, ya kwanta, wa azhara an kada haja'a, ya bayyana mun cewa tuntuni yayi bacci, kanu kalilan min al-layli ma yahjaun, wartafaqtu, yace ni kwa sai nayi kishin gide, wato da damtsi na nayi haka, ala ana aharusa, abusa cewa nayi gadin sa, wala ana asa, bazan yi gengedi ba, an gane ko, wala ana asa, bazan yi gengedi ba, minan nu'as ne, izi yughashikumun nu'asa, sai yace fa akhazatni yasina, gengedi wato sai ya kama ni, la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, shine yace fa akhazatni yasinatu, gangengedi sai ya kama ni, idh zummatil alsinatu, lokacin da aka sanya ma halashina ragama, ma'ana kowa ya kyale, falam ufik, yace ban falka ba, illa wallailu qad tawallaja, yace sai da dare yayi, wan najmu qad taballaja, yace taurari duk sun haskaka, falam ufik, yace ban falka ba daga wannan bacci, illa wallailu qad tawallaja, yace face sai lokacin da dare yayi, wan najmu qad taballaja, yace tauraro a lokacin nan ya haskaka, har taurari sun bayyana, wala saruji ya wala musraja, yace ba Abu Zaid na birnin saruja kuma babu doki na, wala saruji ya wala musraja, ba Abu Zaid na birnin saruja babu doki, yace fa bintu bi lailat, masiba ta zama bi kenan, fa bintu bi lailatin nabigiya, yace sai na kwana da dare irin na nabiga, daren da mutun yake cikin damuwa, shine suke cewa fulanun asabathu lailatun nabigiya, daren nabiga ya same shi, shine lokacin da yema wani sarki zango, sarkin ya baza ɗan nema, yace duk inda yake aje a nemo shi, shine to waka da yake yaban shi yana tuba, a cikin ta yake cewa fabit, wanda farkon wakar shine yake cewa kilini li hammin ya umayma tunasibin wa laylin uqasihi badi il kawakibi, to shine a cikin wakar yake cewa fabitu ka annisa waratni ba'ilatun min ar-rubshi fi anyabi hasum munaqiu, yace fa bittu, yace sai na kwana, ka anni ka ce ni sawaratni ba'ilatun min ar-rubshi, wato maciziya wadda take tandara tandara, ka ce ita ce ta sare ni, wadda fi anyabi ha a cikin hakoranta asum naqiu, akwai dafi wanda yake mai narka jiki, shine to anan yake fada, yace fa bittu sai na kwana bi lailatin nabigiya, wato da dare irin na nabiga, wa ahzani ya aqubiya, wato da damuwa da bacin rai irin na annabi Yaqub, lokacin da ƴaƴansa suka bace, annabi Yusuf da dan uwansa, yace usawirul wujuma, ina kokarin ije ma zuciyata al wujuma, shine bakin ciki. Lafazin al wujum shine mutun yayi shuru, wato domin baci rai da damuwa, wanda karmu manta ya gabata shine yace fa waje mal qadi al qadi shi shuru. Usawirul wujuma yace ina ije ma zuciyata al wujuma shine bakin ciki da bacin rai, wa usahirun nujuma yace ina taya taurari rashin bacci, wa usahirun nujuma ina taya taurari wato rashin bacci. Minal musahara ne, al musahara kenan rashin bacci, minas sahar ne. Sai yace ufakkiru taratan fi rujlati, wani lattin ina tunani game da tafiyar kafata idan zan koma gida, yace wa ukra fi raj'ati, yace wani lattin kuma game da dawowa ta. Tun daga ya dokin da na fito da shi shi ma an saci, ila an wa bahali inda iftirari thagri bawi fi wajhi aljawi, yace har aka kai lokacin da wato ya bayyana gare ni inda iftirari a lokacin mulmushi na fagaril bawwi, wato wushriya wadda take ta haske fi wajhil jawi a cikin fuska ta sassanin sama. Me yake nihi shine wato hasken asuba, shine yace ila an wadhahi, har aka kai lokacin da ya bayyana gare ni inda iftirari fagaril bawwi a lokacin mulmushi na wushriya ta haske fi wajhil jawi, wato a fuska ta sassanin sama, ma'ana hasken asuba ya bayyana. Rakibun an gane shine fa'il na wabaha, ma'ana wani mahayi sai ya bayyana gare ni, yakhilu yana gaggawa, wato fiddawi a cikin jiji. Fa'al ma'atu ilaihi bi saubi, yace sai na ringa nuna masa tufafi na, na hudda riga ina nuna masa. Warajautu an yu'arrija ila saubi, na kaunaci karkatowarsa izuwa guna. Falam yaba'at falam ya'aba bi ilma'i, yace bai kula ba ma da nunin da nake masa. Falam ya'aba bi kula ba bi ilma'i da nunin da nake masa. Lafazan falam ya'aba ga yacin kulma ya aba ubikum rabbi laula du'a'uku, sai yace wala awa bai taro jiki ba lilitiya'i ga kunar zuciyata, bal sara ala hay'atihi, sani dai kawai ya tafi akan yadda yake. Wa asmani bi sahmi ihanatihi, ya kashi ni da kibiya ta wulakancinsa. Fa awfadtu ilaihi, wato sai nayi gaggawa ilaihi zuwa gare shi. An gane ko, li astar bi fahu, wato domin na hau kudirin abun hawansa. Wa ahtamila, na jimre ma taga urafahu, wato girman kansa. Saboda mutum ne mai girman kai, ina masa kugi, ina masa nuni, ya ma ki waiwayo ni, kawai ya tafi akan yadda yake. Shine yace fa au fabutu, sai ne gaggawa ilaihi zuwa gare shi. Fa au fabutu ga yacin ka annahum ila nusbin yufidun, li askar difahu, yace danna hau bayan kuturinsa, li astar difahu, danna hau kuturin abun hawansa. Wa ahtamila, na jimri ma taga urafahu, wato girman kansa. Wannan min al-gidrif ne, idan aka ce al-gidrif shugaba, mutum wanda yake mai nuna isa da kasaita. Falamma adraktuhu ba'dal aini, lokacin da na cin masa ba'dal aini bayan gajiya, aini bil hamza shine gajiya. Ga yacin yake fada alal aini jayyashin ka annaha tizamahu idza ja shafihi hamyuhu gal yumirjali, shine sai yace wa ajaltu fihi masrahal aini, wato sai na yawuta matafiyar ido, wato fihi game da jikinsa. Wa ajaltu sai na yawuta masrahal aini, matafiyar ido fihi game da shi. Wajabtu naqati madiyatahu, sai na samu taguwa ta wadda ta bace ashe ita ce abun hawansa. Wajadtu naqati madiyatahu, sai na samu taguwa ta ita ce abun hawansa. وضالتي لقطته تابوا تادا نبتر دي إتا لقطته إتا چيز اندورسا يجي فما كذبت بيوة وتبا أنا أذريته سين خرقوش أن سنامها قبر توزنتا فما كذبت بيجين كريني وتوتا يجي أنا أذريته سين خرقوش أن سنامها قبر توزنتا وجاذبته ترف زمامها نورتشي مسا وتجيفن وترقمرتا وقلت له نتشي مسا أنا صاحبها نيني مي إتا ومضلها نيني نبتر دا إتا ولي رسلها كما إنا دنونا انت ونسلها دا أنت وانا دك شيداج ولي رسلها ونسلها إنا دنونا انت أينزما ونسلها كما دا أنت يتي فلا تكون كأشعب يتي كركسكي كزمنتو كما أشعب أشعب شيني واندا أكرينيش أجدن آئشا yar Usman ibn Affan wanda sun tashi tare da wato ibn Abi Zinad wanda suna shine yace to shine yace falata kunka ash'ab karka zamanto kaman ash'ab fatuti iba wata ta'ab ka wahalatar da jama'a kuma kai ma ka wahala shi ba a taba yin makudaici irin shi shine Abdurrahman Salim ibn Abdurrahman ibn Auf yake tambayar shi wai ina kudanka yake kai ash'ab yace wallahi yace ni idan aka zo jana'iza in na ga mutum biyu sun ware sun koma gefe suna shawara yace wallahi tsammani nake ba mamacin yayi wasiyar cewa ba da wani abu tsammani nake yace suna tattaunawa ne game da cewa ba mamacin yayi wasiyar ba da wani abu yace a wannan birni namu na Madina yace idan aka dauko amarya za a kai gidanta yace gaggawa nake je in share kofar gidana ko akai kuskure aka hawo mi ita shine Ibn Abi Zinad shi ma tambaye shi wai ina kudin ka yake kai shine sai yake fada yake cewa yace wani lokaci yace na wuce da wani yana saka sanhu sai nace masa fada da shi kara mishi girma meyuwa wanda zai sai wani wanda zai sai shi ya mun kyautar wani abu a cikin shi da ya tambaye shi yace da yake ce masa ƙara fadin shi sai ce me yasa sai ce a meyuwa wanda zai sai shi ya mun kyautar wani abu ya zuba wani abu ya mun kyautar shi yana da nawadir wanda suke shi wannan ash'ab makwadaici to shine wai anan yace masa fa la takun ka ash'aba karka zamanto kamar ash'ab fatuti iba ka wahalatar da jama'a wata ta'aba kai ma kuma ka wahala domin shi in dai kana son abu agun ash'ab to ho za ka wahala ba ka samu ba wata ta'aba kuma kai ma za ka wahala sai yace fa akaza yaldagu sai ya hadi yana zagi na an gane ko minan ladig ne ma'ana shine sara abin da yake nihi anan zagi fa akaza yaldagu sai ya hadi yana zagi na wayasi wato yana kururuwa wayatakihu yana muntsiwa wala yastahi baya jin kunya lafazin wayatakihu min alwaqaha ne waqaha rashin kunya kenan wayatakihu yana rashin kunya wala yastahi kwata kwata baya jin kunya wa baina huwa yanzu wayalinu yayin da yana tsalle yana fura wayalinu yana tausasa wa yasta'sidu yana zaka zaka wa yastakinu yana nutsuwa wa yasta'sidu yana zaka zaka ma'ana ya zama kamar zaki yana gurnani wa yastakinu sannan kuma ya nutsu yace izgashi yana Abu Zaid labisan jildan namir sai ga maka Abu Zaid na birnin Saruja wato ya ruhu mana labisan jildan namir yana mai sanye da wato fatar damusa idan suka ce fulanul labisun namir jildin namir ma'ana mutumin da baya daukar rini ita da musa ba ta daukar rini a cikin dabobi shine aya a Hausa ake cewa wannan da musa ba ta son kallar rini in dai aka mata wani abu dai na kaskanci duk a cikin dabobi to babu wanda yake mai kin kaskanci irin da musa mai gaugawar husata shine yace iza gashiya na Abu Zaid, sai Abu Zaid ya zaike mana gashiya ruho mana labisan jildan namir, wato yana min sanye da fatar damusa, wa hajiman hujumas sailil munhamir, yana mai mamayar mu irin mamaya ta asaili, wato shine ruwa ko kace zarmu almunhamir wanda yake mai matukar kwarara. Gaya can fa fatahana abwabas sama'i bima'in munhamir, asail shine zubar ruwa ko kace zarmu. Gaya can fa hatamala sailu zabadar rabiya, sai yace fa khiftu wallahi an yakuna yawmuhu ka amsihi, yace na rantsuwa nake da ubangiji na sai naji tsoran yinin sa hukar ya zamanto kamar jiyarsa, wa badruhu misla shamsihi, kar watan sa ya zamanto kwatancin ranar sa, fa alhaqa bil qarzaini, ya hada ni da wato masu cirar wato bagaruwa wanda suka tafi yin bagaruwa. Wasu mutane ne guda biyu suka fita zuwa yin bagaruwa, tunda suka tafi basu dawo ba, babu su, babu labarinsu. Kenan karna zamantu shine yace karna zamantu kenan halakekke, shine yace fa alhaqa bil qarzaini, wato ya hada ni bil qarzaini, da mutane biyu waɗanda suka fita yin bagaruwa domin min al qarz ne. Yace wa asira khabaran ba'da ayni, na zamantu labari bayan gani haƙiƙani na kuma in zamantu labari, shine yace wa asira khabaran ba'da ayni, bayan ainihin gani na zamanto labari. Yace falam ara, yace ban ga komai ba, illa an azkartuhu al-uhud al-mansiya, yace sai dai na tunatar da shi alƙawali alƙawullan wanda suke al-mansiya wanda ya manta ya bar su, wal fa'alat al-insiya, da abin da ya aikata mun ajiya na doki na da ya saci, wa nashattuhu Allah, sai nayi masa magiya da ubangiji ubangijinsa, wa nashattuhu Allah, na hada shi da Allah, nayi masa magiya, a wafa littalafi, shin ya zo ne domin cimma kuskuren da yayi mun, amli ma fihi itlafi, ko kuma ya zo ne domin abin da halakar da ni ke cikinsa, taguwar ma kuma ya karbe yi gaba da ita. Faqala, sai ya fada, sai ya ce ma'azallahi an ujihiza ala makalumi, an ujihiza ne yasa ko ujihiza, ha yawa an ujihiza, yace ma'azallahi, yace Allah ya tsare ni, an ujihiza, da zan kakar wukata ala makalumi ga wanda nayi masa rauni, yace Allah ya tsare ni mutumin da na mai rauni, kuma in sanya wuka in saki kakara, aw asila haruri bi samumi, ko kuma da zan sadar da wato iskar gumi ta dare bi samumi, da iskar gumi wadda take ta yi ne, idan aka ce harur iska mai zafi wadda take motsawa a cikin dare. Ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumat wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur, iskar gumi wadda take motsawa a cikin dare ita ce harur, idan aka ce samum iska ta guni wadda take motsawa a cikin yini, ga yacin fi samumin wa hamim, ga yacin kuma wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, shine yace Allah ya tsare ni, aw asila haruri bi samumi, da naka sadar da iskar gumi ta dare bi samumi, da iskar gumi wadda take ta yini, balwa faituka, yace sanidi na zo gunka, li akhbura kunha halika, dan na jarraba haqiqanin halinka, wa akuna yamina li shimalika, na zamantu dama ga hagunkinka, ma'ana domin na taimaka maka, fa sakana inda zalika jashi, yace firgici na sai ya nutsu, inda zalika a lokacin da ya fada mun wannan fada, wanja bastihashi wato kiwata sai ta yayi, wa adla'atuhu ila al-liqha, wato sai na nuna masa haqiqanin wannan taguwa tawa da tabace cewa ga ta a hannun wannan mutum, wa tabarqu'a sahibi bil-liqha, da yadda shi wannan mutumin nawa ya rufe fuskar sa bil-liqha, wato da rashin kunya, lafazin tabarqu min al-burqu ila al-burqu shine marfin huska. Fa nazara ilayhi Abu Zaid sai ya kalle shi, nazara laysa al-irisa ila al-farisa. Fa nazara ilayhi nazara laysa al-irisa ila al-farisa. Abu Zaid sai ya kalle shi irin kallo na zakin rukuki ila al-farisa, wato zuwa farauta. Thumma ashra'a kibalahu rumha, sannan sai ya zaro wannan dogon mashi ya nuna masa. Wa aqsama lahu bi man anara subha, ya masa rantsuwa da ubangijin da ya haskaka asuba, yace la illam yanju manjar zubabi, in har bai tsira ba irin tsira ta kuda. Wa yarda min alganimati bil iyabi, ya yadda da ya koma haka lafiya gida ya bar ganima. Yace la yuridanna sinanahu wa ridahu, lalle ne wato zai gangara masa tsinin wannan mashi wato ajijiyarsa ta wuya, wanda in ta tsinke ba magana ci gaba da rayuwa. Wala yafja annabihi walidahu wa wadidahu, kuma zai musibantar da ƴaƴansa wa wadidahu da masoyansa. Shine yace la illam yanju, in har bai tsira ba manjar zubabi, irin tsira ta kuda. Menene tsira ta kuda? In ya sauka kan rauni ya cije ka, ko kuma ya sauka kan wani abinci, idan ka kore shi ya tashi ya tafi, damuwar tana nan dai a cikin zuciyarka, kenan koda sun karbe taguwar su akwai damuwa. Shine yace la illam yanju manjar zubabi, in har bai tsira ba irin tsira ta kuda. Wa yarda min alganimati bil iyabi, ya yarda da komawa ba tare da ganima ba. Wanda wannan asali Imrul Qais ne a waƙarsa ta mutuwa suke ɗaukan wannan, ka koma gida lafiya ba tare da ka samu komai, shi yafi alkhairi. An gane ko? Maimakon a ce ka hallaka ba komawa gidan babu ganimar. A can waƙarsa da yake yin ta mutuwa, wanda farkonta yake cewa arana mudi'ina li amri ghaibin wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi, to a cikin ta yake cewa wa kullu makarimil akhlaqi sarat ilayhi himmati wa bi iktisabi wa qad tawaftu fil afaqi hatta raditu min al ganimati bil iyabi. Yace wa kullu makarimil akhlaqi, dukkan wasu kyawawan halaye, sarat himmati, yace sun zamanto ita ce himmata, wa bi iktisabi, kuma shine sana'ata, duk abinda nake, duk kai ka wanda nake, wato abinda nake nema, dukkan wani matsayi wanda yake madaukaki. Shine yace wa qad tawaftu fil afaqi, yace na yawo ta sasan duniya, hatta raditu min al ganimati bil iyabi, ne yadda da na koma gida lafiya in bar ganima, saboda lamari yayi lamari. Shine anan yace wa yarda, wato ya yadda, ya gamsu bil iyabi da komawa gida min al ganima, wato game da ganima. Yace la yuridanna sinanahu, lalle ne zai gangara masa, zai ke masa da sinanahu tsinin mashinsa, waridahu gajijiyarsa ta wuya, ita ce jijiya wadda take fitowa gefen wuya, wadda in ta zinke ba magana ci gaba da rayuwa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, sai yace wala yafja anna, lalle ne zai musibantar da walidahu, kankanan yaransa, wa wadidahu, da masoyansa. Me za a yi wannan mutum? Fa nabaza zimaman naqati, kai tsaye sai ya jefar da wato ragamar taguwar. Wa hasa, ya fita da gudu. Wa aflata, ya kubci ya tafi. Walahu husasun, wato sai sakin iska yake. Walahu husasun, wato sai sakin iska yake. Fa qala li Abu Zaid, Abu Zaid sai ya ce da ni, tasallamha, karbi taguwarka. Wa tasannamha, hau tuzanta. Fa inna hadihi dal husnayni, wannan abin da na maka ɗayan kyawawa ne guda biyu. An gane ku? Ɗayan kyawawa ne guda biyu. Sai ya ce, an gane ku? Ya ce wa wailun ahwanu min wal wailaini, ya ce kai cau ɗaya ai ta fi sauƙi game da kai cau biyu. yace fa innaha wannan abu da nayi maka yace ihdal husnayni yace dayan kyawawa ne guda biyu wa wailun yace kai chau daya ahwanu min wailaini tafi sauki akan kai chau biyu alal haris ibn hammam al haris dan hammam yana fada fahirtu yace sai na imauta baina launi abi zaidin wa shukrihi tsakanin zargin abu zaidi kuma da gode masa na rasa ma wanne zan yi zargin sa zan yi in aibanta shi ko kuma godiya zan masa wazinati naf'ihi bi durrihi da auna nauyin amfanin sa game da cutarwar sa yace fa ka annahu nujiya bi zati sadari kace kamar an gana da shi game da abin da yake cikin zuciyata kamar an fada masa abin da yake cikin zuciyata auta ka hana ma khamar sirri ko kuma ya tsin kayo abin da yake gauraye tunani na fa qabalani bi wajhin qalikin wato sai ya gabato ni da huska wadda take sakakka mai walwala wa anshada bi lisalin zalikin ya saku waka da halshi wanda yake zalikin wanda yake mai kaifi يا أخي الحامل طيمي دون إخواني وقومي إن يكن ساءك أمسي فلقد سرك يومي فاغتفر ذاك لهذا وتري شكري ولومي يتي يا أخي الحامل يتي يا أنقوانا الحامل طيمي وانديك مجوري ما ظننش لنك مسا dona ikwani wa kauye wanda ya mafi ɗan uwana da jama'ata domin su ba sa sassauta mu yace in yakun sa aka amsi in har jiyata ta bakanta maka zuciya to ai karka manta balakar sarraka yauni yau kita ku ai ta faranta ma zuciya yace dan haka fa ka tafir zaka wancan abin da na maka ka yafi mun li hadha saboda wannan kyautatawa da nama wadda rishi shukuri walau mi dan haka jefar da wato godiya ta da zargina an gane karka gode mun karka zarge ni je ka tun makala sannan sai yace da ni ana ta ikun ni fa a fusace nake wannan mutumin ya fusata ni wanda ya amshe ma wannan ya sace ma wannan taguwa wa anta ma ikun kuma kai ma a fusace kake game da ni yace fa kai fa da tafi ku ta yaya za mu hadu shine bangalai larabcin nan suka ce ana kalamu wa anta kalam kai kana fada ni ina fada ba dai ni girgir bayan haka suka ce ayi rikici zafi ko kuma anta har wa ana har kai kai zafi ni nayi zafi suka ce ba dai ni girgin bayan haka kuma ayi rikici zafi to shine yace an gane ku dinda larabcin nan su daman ba kowa bai ki gane wai ana kalamu wa anta kalam kai kana hodi ni ina hodi anta har wa ana har kai kai zafi ni nayi zafi shine yace kun makala sannan sai yace ana ta ikun yace ni fa a fusace nake wannan mutumin ya bata min rai wa anta ma ikun kuma kai ma kana fusace game da ni fa kai fa nattafiku ta yaya zamu hadu wa wallahi yafri adimal ardi wato sai juya ya tafi yana yanke fuskar kasa da tafiya wa yarkudu irfahu ayyama raqdi yana sukunya ingarman dokin sa matukar sukunyawa idan aka ce at-irf shine wato ingarman doki ga ya can a cikin mu'allaka ta imrul qais yana fada wa ruhuna wa rahat irfu yanfudu rasahu mata ma taraqqal aynu fihi tasaffali yace wa ruhuna muka maraito mun dawo daga farauta warahat dir yace ingarman doki na ya maraito yanfudu ra'sahu yana girgiza kai yace mata ma taraqqal ayn a duk lokacin da ido ta daukaka ta kalli saman jikin shi ta saffali kuma sai ta kaskanta ma'ana in ka kalli saman shi kana mamaki kuma hallo sai ka kalli kasan shi a cikin wasu yan kokoki kokoki garken bauna ne tun ya gama da su shine anan yace wayar kudu yana sukunya irfahu ingarman dokin sa ayyama raqdin wato matukar sukunyawa wanda karmu manta ya gabata tun ajiya lafazin arraqtu shine wato gaggawa gaya can fadar Allah subhanahu wataala falamma wannan can cikin wannan cikin suratul anbiya shine yake cewa falamma wayawa falamma ahassu ba'asana idahum minha yarkudu la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun shine anan sai yace fama adaut yace ban ketare ba anikta adtu madiyati yace ban ketare fadar sa ba sai na zauni bayan taguwata wa utliyati na koma ga manufata hatta wasaltu ila hillati har na isa zuwa karkarata idan aka ce hilla ita ce karkara ko kuma ka ce wato wannan mahilla ko ka ce mahilla hilla kenan karkara mahalla ita ce dai mahalla kuma ba'adal latayya wallati bayan yar musibar nan da yi musibantar da ni wallati da musiba karama da musiba wadda take babba lafazin allatayya tasyir ne na allati yace ba'adal latayya bayan yar musibar nan karama wallati da babbar musiba da yi dan haka kuma anan wasu kalmomi waɗanda suke kunshi a cikin makamar shine malam ya dan yi sharhin su insha Allah kenan idan aka bibiye su kuma za a ƙara fa'idanta nan muka zo kenan ƙarshen makama ta 27 tadda 8 ita ce as-samra qandiyya wadda a cikin ta kuma wata hudubar jumu'a ce wadda gaba ɗayan ta tun daga farkon ta har ƙarshen ta babu harafi mai dugo harafi mai dugo babu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.